بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى قوديا دي كدر تامنا حدوى أولنا ساهيات الحميشي أيومنا 22 قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدوبوا لأيا دقليه دا أربعين دهولو wanda ya dace wa 14 ko 13 ne ha 14 14 watan 4 miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin suratul qiyama ajiya mun tsaya wajejin aya ta 20 aiwa aya ta 34 haka ne aula laka fa aula kana insha Allah zamu dasa daga nan mai gaba a fadar Allah subhanahu wataala bayan Allah ya ambata wa dan adam cewa lalle a lokacin da mutuwa ta zo fa babu wani wanda yake sai hana ta kalla idza ballagati taraqi wa qila marra za a rika nema ina likita ina mai magani ina mai ka dauke waltaffati wa zanna annahu alfiraq shi wannan mutumin da kuke nemo ma magani iya da tabbas zanna anan bi ma'ana al yaqin iya da tabbas shi duniya zai bari saboda ya fara ga mala'iku suna me suna sirmayowa suna sankowa ku ne kuke neman marraq wa zai zo mishi magani ko ya mishi ruqya wal taffati saqu bis saq sannan kuma an hada mishi abin da ya shahi musiba ta mutuwa sannan kuma da musiba ta farkon zango da zai fara zuwa na lahira kenan wadannan abubuwan guda biyu sun hade mishi Allah ya ce ila rabbika zuwa ga ubangijinka ne yauma izin a wannan rana almasaq makoma take da haka shi wancan jabirin bawan fala saddaqa wala salla bai gaskanta ba bai yi salla ba walakin kazzaba wa tawalla Allah ya ce bari dai kawai da haka ambata mishi alqur'ani mai girma ya ƙaryata wa tawalla kuma ya juya ba da baya thumma zahaba ila ahlihi yatamatta sannan kuma ya tahi zuwa ga iyalin shi zuwa ga mutanen shi ya tamatta ay ya tabakhar wa yaftakhir yana jijji da kai yana alfahari yana cewa ai da muka samu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen shi sai da muka kai kace kace da su suna ba da labari suna ya tamatta yana jijji da kai to anan wannan aya kamar yadda wasu malamai tafsiri suke cewa ta sabka akan al-Walid ibn al-Mughira ne wasu kuma suka ce ta sabka akan Abu Jahal to ala aiti hali kowan ɗaya daga cikin nasu lokacin da haka ta faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mushi hodi musu aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula halaka ya tabbata a gare ka halaka ya tabbata a gare ka sannan kuma halaka ya tabbata a gare ka a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ambata haka akwai ɗaya daga cikin su waɗanda ya ambatawa kama abu na harko dai aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula wannan tahdid ne kaman jan kunni ne Allah subhanahu wataala da alƙawali na azaba Allah yake ga dukkan kafirin da ya zama to haka ne hale shi ayil kafiri bihi almutabakhir fi mashyatihi aw fi mashihi an yahiqqa lahu an tamshi ay la yahiqqu laka an tamshi ala hadha shak yani dukkan mutumin da zai rika jijji da kai yana kakkambarewa to baya halatta a gare ka kai haka nan ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawali ga waɗancan mutanen da suke izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan su koma zuwa ga iyalansu suna me suna shewa suna bada labari ana jin dadi wanda shi da muka wuce a cikin suratul mutaffifin inda Allah yake cewa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin idan suka koma zuwa ga iyalansu za su koma suna bada labari suna bada kaza suna bada kaza to shine Allah anan yake cewa halaka ta tabbata a gare ka sannan kuma halaka ta tabbata a gare ka to irin wannan siyaqi al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa ubangiji subhanahu wataala yana yiwa kahure shi saboda a nuna musu cewa fa idan ba su daidaita da Allah subhanahu wataala so ba a bakin komai suke ba duk da cewa suna jin sune manya a gari sune masu kuɗi a gari sune kaza Allah ya musu alƙawalin azaba kulu watamatta'u qalilan Allah ce innakum mujrimun a wani yake cewa fa'budu ma shi'tum min dunihi ku bautawa abin da ku ga dama kuma bayan Allah tunda dai kun ki jin magana ta Allah subhanahu wataala a nan al-Imam Suddi Allah ya rahama a gare shi yake cewa wa'idun ala athari wa'idin kama tasma'un alƙawali na azaba Allah yake yi akan alƙawali na azaba aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula kaga alƙawali na Allah yake yi na azaba wa za'amu anna kuma sannan wasu daga cikin malaman tafsiri sun raye cewa yani sun ambata cewa wannan alƙawali ya sabka ne akan Abu Jahal game da abin da yayi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min majami'i thiyabihi kaman ka kama kaman a ce mutun ya kama kwalarka mahadan rigarka haka Abu Jahal yazo ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce wa manzo Allah fada mishi cewa aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula halaka ya tabbata a gare ka sannan kuma halaka ya tabbata a gare ka yanzu lokacin da manzo Allah ya fadi mishi haka Abu Jahal sai yake cewa atuwa'iduni ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaman kana mini alƙawalin halaka da azaba ne sai ce wallahi la tastati'u anta wala rabbuka shay'a Abu Jahal yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai wallahi da kai da ubangijin naka gaba ɗaya muku yi mun komi kaga jahili ya fada wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da manzo Allah ya ambata mishi aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula yace kai da ubangijin naka gaba ɗaya ba za ku yi mun komi ba yake cewa wa inni la'azzu sannan ka sani cewa kuma ni ne mafi buwaya yake cewa man masha baina jabalaiha ga mutumin da ya tahiya ya kai kawo tsakanin duwatsu guda biyu na garin Makka yani babu wani mutum wanda ya tahiya a wannan wajen da ya hini shi Abu Jahal yake fadin haka yake fada wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake cewa bayan aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula Allah ya ce ayahsabul insanu an yutraka suda wai shi da yake wannan magana da dukkan ma wani wanda yake da irin wannan tunanin nashi ayahsabu shin yana tsammahanin al-insanu shi dan adam an yutraka suda akan a kyale shi haka na sakaka a kyale shi ba tare da mushi komi ba anan al-Imam Suddi yake cewa shin dan adam yana tsammahanin za a kyale shi sakaka ba tare da an tara shi gobe kiyama ba yana tsammahanin duniya kawai wani wuri ne na baje koli kowa yazo ya sharho leshi inda ga dama sannan a fasa a mutu ya zama to ko babu wani abin da zai biyo bayan mutuwan nan shi ne ma'anar ayahsabul insanu an yutraka suda inji Imam Suddi al-Imam Mujahid da Imam Shafi'i da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam suka ce a abinda ake nihi da ayahsabul insanu an yutraka suda wai shin dan adam yana tsammahanin za a bar shi ne haka nan sakaka a cikin rayuwar shi la yu'maru wala yunha ba a ce mishi i ba a ce mishi bari dan adam iya tsammanin haka ne lalle wannan ku kuskure ne ka gani malai ce wa zahiru anna al-ayata ta'ummu al-halayn yace da tafsirin na Imam Suddi da tafsirin na Imam Mujahid da Imam Shafi'i da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam duka wannan tafsirin yana daukan ma'ana ayahsabu al-insanu shin dan adam yana tsammahanin an yutraka suda akan a kyale shi sakaka kaman yaya a kyale shi a ce kawai in ya rayu a duniya shikenan babu zancen koma lahira kaga wannan yayi sannan kuma kalan tafsiri na biyu na Imam Shafi'i da Imam Mujahid su kuma suka ce dan adam yana tsammahanin zai rayu ba tare da an mishi umarni ba an mishi hani kaga duka kowanne daya daga cikin guda biyu yana hawa ayar kenan dan adam dai ya sani cewa a nan gidan duniya ba kyale ka kanan karazi ba a ce a ba umarni ba hali umarnin Allah subhanahu wataala dole ka bi shi halin da Allah subhanahu wataala yayi dole kai kokari ka hanu sannan kuma ka sani cewa a lokacin da aka je gobe kiyama za a tayar da kai a cikin kabarinka a maka raskuna da lissahin abin da ka aikata a nan gidan duniya shine maliki cewa ai laysa yutrak fi hadhihi dunya dan adam ba za a bar shi a nan gidan duniya ba a bar shi haka nan sakaka la yu'maru wala yunha ace ba umurni ba hani sannan kuma wala yutrak fi qabrihi sudan ba za a kyale ka ba a cikin kabarinka haka nan kawai karazibi la yub'athu bal huwa ma'murun manhiyun fi dunya mahshurun ila Allah fi dar al-akhirah dan adam za a mishi umurni za a mishi hani a gidan duniya sannan kuma idan ya mutu akwai abin da zai biyo baya a cikin kabarinka sannan kuma akwai lokacin da za a tada kiyama kuma a maka sakamako da abin da ka aikata wannan shine ma'anar ayahsabul insanu an yutraka suda Allah yake cewa a wannan aya ma'ananta ko kuma abin da ta kumsa isbatul ma'adi yani tabbatar da cewa dan adam zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma warraddu ala man ankarahu min ahli zaiqi wal jahli wal inad sannan kuma akwai raddi ko mayar da martani ga waɗanda suke inkarin cewa za a yi tashin kiyama wanda daga cikin jahilai da wanda suka karkace wa hanyar gaskiya da waɗanda suka yi taurin kai sun san cewa za a yi abin amma kuma su nuna halin ko in kula to ubangiji subhanahu wataala yake cewa ayahsabul insanu an yutraka suda sai ya ce alam yakun nutfatan wai shin dan adam din nan bai kasance ba nutfatan dugo mimmaniyin namaniyi yumna wanda aka jewa shi ko aka saka shi a cikin ma'aifa lalle tabbas dan adam daga wannan dugo namani yake alam yakun nutfatan mimmaniyin yumna dugo ne wanda yake namani yumna ai wanda yuraqu min al-aslab fil arham wanda wannan maniyin da ake zubo shi daga tsatson dan adam zuwa ina zuwa ma'aifin mace wanda kamar yadda muka karanta a wancan shekarar da ta wuce a can cikin suratul tariq wanda bayanin da aka yi cewa shi maniyin namiji yana kasancewa daga tsatson shi ita kuma mace yana kasancewa daga kirjinta to shi wannan matattaran da za a hada wannan maniyi guda biyu ya zamanto an zuba shi a cikin ma'aifin nan wane ne yayi wannan aiki in ba Allah ba babu Allah ne wannan aiki kuma dan adam duk da yanda yake ji jijji da kai yana ga cewa ana wace mishi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga karan hanci yana nuna shi kamar shi to ka sani cewa fa ka wuce wani zangon da baka wuce ba kamar majinar da za a fatar da ita yau ka zama abin da ka zama har kake ga cewa ka zama wani abin burgewa har za ka yi fito na fito da Allah subhanahu wataala yanzu a wancan lokacin waye baka kariya waye talallabe ka waye kula da kai kulawa kuma ta musamman har ka kawo matakin da ka kawo ya yassare maka kuma hanyar hutowa gidan duniya duka waɗannan abubuwan izina ne wanda suke jan hankalin dan adam akan ya gane girman Allah subhanahu wataala duniya ba gidan wasa bace ba alam yakun nutfatan min maniyyin yumna Allah ta summa sannan bayan kasancewa shi dugo na maniyyi summa sannan kana ya kasance alaqatan wannan dan adam din da ya zamanto a matsayin tsoka alaqatan afwan gudan jini fa khalaqa fa sawwa Allah ya halicce shi kuma ya daidaita shi daga wannan mani ya komo jini sannan daga wannan jini kamar da yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai ya bura daga nan sai ya koma tsoka daga wannan tsoka kuma sai ya kai matakin da aka samu shi kashishuwa aka umurce shi aka busa mishi rai aka umurce shi da kalmomi guda hudu wannan shine zangon da kowanne ɗaya daga cikin mu ya biyo ka hanyar tsinci kanshi a halin da yake rayuwa a yanzu to da haka me ne bujirtewa Allah subhanahu wataala ai wajibinka kawai bawa kake ga Allah abinda aka ce kai kai kawai aka ce abinda aka ce ka bari wannan ita ce magana to shine Allah ya ce alam yakun nutfatan mimmaniyin yumna thumma kana alaqatan sanne kasance guda na jini fa khalaqa Allah ya halicce shi fa sawwa kuma Allah ya daidaita ka ya zamanto komai an yi shi yanda ya kamata يعني ونفخ فيه الروح الا يبوس مكري فصار خلقا اخر سي كواي غدي كزمتو وني حليتا ندبان ga kanan asali gudaji na jini gudaji na tsoka ana cikin wannan tahiya Allah yake cewa summa ansha'nahu khalqan akhar sai muka halicci dan adam din da muka maida shi wata halitta ta daban Allah daidaita halittanka saliman sawiyan daidaitacce lahiyayye gagabinka nan zakaran aw unsa namiji ko mace haka dan adam zai kasance da kadartawa ta Allah subhanahu wataala shine Allah yake cewa summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa Allah ce faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal unsa sai Allah ya sanya Allah ya halitta faja'ala Allah ya halitta minhu daga wannan dan adam din nan az-zawjayni yani ma'auratayya ko aure ko couple guda biyu wannan kufur din guda biyu shine mi az-zakara wal unsa namiji da mace a cikin halittar da Allah yake da daga cikin mahaifiya ana matakin da za a kai na rayuwa kaza kaza har akai matakin da dan zai fito gidan duniya ubangiji kuma ya ware in ma ya zamanto jinsin namiji ko kuma ya zamanto jinsin mace shine faja'ala minhu zawjaini sai Allah ya halitta minhu daga dan adam din nan azzawjaini kalan halitta guda biyu ko kuma dangi biyu wanda sune azzakar wal unsa wani namiji wata kuma mace kuma kowa Allah yanda ya tsara mishi rayuwar nan haka Allah yake so ya ganshi ka tsalan dan dan adam zai yi na ya cewa ya jirkida ya doki dabi'u na mata namiji ko kuma mace ta rikida ta doki dabi'u na maza kaga wannan ya bayu zuwa gami har ta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala la'ana Allahul mutashabbihina min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat min an-nisa bil rijal Allah mai girma da buwaya ya tsine ma namijin da yake kamanceceniya da mata ya zama to yanayin maganar shi na mata ne jikin shi na mata ne yana sanya warwaro yana sa sarka yana sa dan kunne wanda wannan an san abubuwa ne wanda min khususiyatin nisa wannan hunna la hunna ne nasu ne kawai su mata sai zama to namiji ya dauki wannan dabi'a to a mizani da ma'auni na addinin Allah wannan namijin Allah ya tsine mai albarka to ka dubi girman tsinuwar ubangiji subhanahu wataala akan dan adam wannan adam din ya zai kai labari a cikin rayuwa babu daka mutun ya kiyayi duk abin da yake doka ce ta Allah subhanahu wataala haka ita ma macen macen da ta zama to a ita mace ce wanda mata maza ce ta dauki dabi'u wanda suke na maza abubuwan da sun tabbata cewa wannan abu kaza na maza ne zalla ko mace ta dibi an tudashi to shi ma wannan yana bayuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ya tsine mata kenan dai Allah shi ya tsara rayuwa a haka faja'ala minhu zawjaini dhakar wal unsa Allah ya sanya wasu su zamanto maza wasu kuma su zamanto mata wanda wannan kuma shi zai tabbatar da dan adam ya rayu a saman doron kasa salim alim Allah ya ce alaysa zalika alaysa wai shin zalika wannan ubangijin dai wannan halittar bi qadirin ba mai iko bane ba ala an yuhyi al mauta akan ya rayar da waɗanda suka mutu tabbas haka ne mai iko ne shi da yayi wannan halittar akan wannan yanayi lalle mai iko ne akan ya halicci dan adam ya sake rayar da dan adam bayan ya mutu saboda ka dubi zangon da dan adam yake rayuwa gabaki daya kaga na farko idan ka dauki asalin masdar din halittar kasa da aka halicci annabi adam alayhi salatu wasalam kaga a mizanin hankalin dan adam sai ya ce bai yayi ba sannan Allah ya komo ya rikida abin ya zamanto a daga hanyar wannan dugo na mani ne kaga shi ma a hankali da tunani irin na dan adam zai ce bai yayi ba amma Allah cikin kadartawar shi cikin hikimar shi cikin ganin daman shi ya zamanto wannan halitta yana sake ta bayan lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci har ya zamanto a ce gashi nan dan adam ne su kutum da guda kuma a cikin wani dan adam kai ka san wannan al'amarin Allah ne fatabarakallahu ahsanul khaliqin zalika taqdirul azizul alim Allah ya ce wannan kadartawa ce ta al-azizul mabuwayi al-alim wanda yake masani an ba haka ba tunaninka babu yanda za a yarda haka kaga gashi nan dan adam ne a cikin mace har yana bugawa kana gani yana bugawa yana dugowa haka sannan kuma lokacin da dan adam zai tashi hutowa gidan duniya wa yake yassare mishi hanyar da zai huto Allah yake yassare mishi ba wata na'ura kuke zuwa ku jona ba ko a ce a sai an gwada mishi kaza sai an nuna mai kaza sai an yi waye lokaci yana zawwa kawai juyawa zai da izinin Allah kawai huto summa sabila yassarahu Allah ya sauƙaƙe mishi hanyar da zai huto to wannan duka izina ce da alamomi na mutun ya gane girman Allah subhanahu wataala ai amma hadha allazi ansha'a hadha alkhalq yanzu wanda yayi irin wannan halitta halitta daidaitacciya tun ana dugo maniyi mai rauni shin Allah nan ba shi bane yake da iko akan ya sake raya dan adam bayan ya ragurguje ya zamanto ya mutu babu shi lalle Allah mai iko ne aka haka nan Allah ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa huwa allazi yabda'ul khalqa Allah shi ya kage halitta shi ya fare ta babu wanda yayi ta sai shi sannan thumma yu'iduhu shine yake maido da halittar yanda aka yi kan za a komo a sake ka wa huwa ahwanu alayhi maido wa shehi ma sauki wajen Allah subhanahu wataala ibnu abi hatim yake cewa wannan aya ta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi almauta yace a lokacin da mutun ya karanta ta idan yazo alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi almauta kenan karshen kiyama sai ka ce subhanaka allahumma fabala sarki ya tabbata a gare ka ya Allah eh kwarai da gaske ka ai an ce alaysa shin alaysa zalika shin yanzu ubangijin da yayin wancan halittan bi qadirin ba mai iko bane ba ala an yu'yal mauta akan ya raya macece sai kace tsarki ya tabbata ga Allah tabbas haka nan ne mai iko akan ya raya shine ma'anar subhanaka fabala to wannan riwaya riwaya ce wadda take ingantacciya kuma ta zo a cikin littafin hadisi ابن أبي حاتم كتب حدثنا أحمد ابن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم كتب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية عبد الله بن عباس يذكر أن تولى آية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ديزو سيتي سبحانك فبلا تولى تنكم ديكي كرشن سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين أنما أكوي رواية تزو أكن سبحانك فبلا سيدي إتا وچن رواية بطل إنغنج أما ونن ديكي كرشن صوت القيامة أبولي إنغنج كينا دلوك تندك كرن تون آية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سيكا سبحانك فبلا سبحانك تاريكي ياتبت أغريك يا الله فبلا ورين دي سي الله ميكو دي أكن يرايا متنباي ناري غيابر دنيا Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka saurara a cikin wannan sura sai mu je sura ta gaba ita ce suratul mudassir suratul mudassir ita ce sura ta 74 a cikin jerin gwanan surorin alqur'ani mai girma sannan sura ce makkiya ta safka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira bal hasali ma ita ce wahayi na biyu bayan iqra in ayoyin suka safka guda 7 ko 5 na horkonta abin da ya biyo baya shine farkon wannan sura suratul mudassir wanda duka zaka ji gogormaya ce ake dawa da mushrikai gogormaya ce ta me ta tabbatar da aqida dayanta Allah subhanahu wa ta'ala da yarda cewa al'amari na Allah ne kuma komai yana kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan sura tana da ayoyi 56 haka ne da 8 da shi dare jayyid sannan wannan sura ta safka bayan suratul shismullah nan suka ce nazalat ba'da al-muzammil kenan banda wasu ayoyi daga cikin ta ta safka bayan muzammil hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu kana yaqulu awwalu shay'in nazala min al-qur'ani ya ayyuhal mudassir anan duk da cewa wasu daga cikin malamai sun yi bayani akan wannan ya saba wa jumhurin malamai abin da ya fara safka a cikin alqur'ani mai girma shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bayan ta anyasu ya ayyuhal mudassir tasabqu hadisin da yazo anan wanda zamu karanta nassin nashi yake cewa qala sa'altu abu salama abu salama din kuma shine abu salama ibn abdurrahman an awwali ma nazala min alqur'an dai daga cikin magabata yake cewa ya tambayi abu salama cewa wai me ya fara sabkowa a cikin alqur'ani mai girma da ya fada ga sai yake cewa fa qala ya ayyuhal mudassir sai yace ya ayyuhal mudassir istafara sabkowa qultu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq fa qala abu salama sa'altu jabir ibn abdillah an zalika wa qultu lahu mithla ma qulta li fa qala jabir la uhaddithuka illa ma haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jawartu hira'a bayan tattauna da suka yi sai shi jabir yake cewa lokacin da aka tambaye shi akan me ya fara safka cikin qur'ani sai yace bazan baka ba labarin komi sai abinda naji daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sa'altu rasulullah na tambaye manzon allah akan wannan mas'ala sai mazala yake cewa jawartu bi hira'a mazala yake cewa na makwabci kogon hira kenan na zauna a kogon hira falamma qadaitu lokacin da na gama zamana yace habattu sai na sabko daga cikin wannan kogo yace fanuditu sai aka kiraye ni da aka kiraye ni sai yace fanazartu an yamini falam ara shay'a sai na duba dama na banga komi ba kamar kaji an kira sunanka ka duba dama ba ga kowa ba ya duba hagun bai ga kowa ba ya duba gaban shi bai ga kowa ba ya duba bayan shi bai ga kowa ba yace farafa'tu ra'si fara'aitu shay'an yace sai da daga kaina sama sai naga wani abu me ya gani mala'ika jibril to daga lokacin yake cewa fa ataitu khadija sai nazo wajen ma heje wajen matar shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je wajen khadija fa qultu sai nace mata dathiruni wa subbu alayya ma'an barida manzon Allah ce ku lillibe ni sannan kuma ku nemi ruwa mai sanyi ku zuba mani saboda abin da ya gani mai Allah yake ta inna sanulqi alayka qawlan thaqila abu ne wanda iya da yauni ana cikin sanyi idan ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibi yake saboda magana da ake dauka magana wasa bace qur'ani ba kayan wasa bane kware da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadassaruni he suka rihe ni suka zuba mun ruwa kaga anan yana zuwa umurni akan cewa allibe shi sai aka lillibe shi ba tambaye shi me aka yi mi ya tashi mi ya a kawai umurnin da ya bata shine abin da ta yi so kuma daga nan sai suka fara tattaunawa akan me ya faru to yana cikin wannan iyalin liban nan فنزلت يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر سي wannan ayoyin sai suka sauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina anan yake mana nuni akan cewa bayan ikra ta sabka kina abu na biyu da ya biyo baya shine ya ayyuhal mudaththir wanda ita ce wannan sura ko kuma wasu ayoyi daga cikin ita wannan sura ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ya lulluba da abu lullubuwa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan halin yana lullube bayan an mishi wancan wahayi yanzu ya razana ya tsurata ya zo gida an lullube shi yana cikin wannan halin ko malaika jibril ya sake biyo shi ya ce mishi ya ayyuhal mudaththir yace qum fa anzir ka tashi kai gargadi ka tashi kai wa'azi ka tashi kai jan kunne to wannan qum fa anzir da wannan aya ce malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to manzo na Allah ya zama annabin Allah da iqra ya zama to manzo na Allah da ya ayyuhal mudaththir tunda aka ce manzo mai isar da sako kaga umurnin isar da sako kuma a ina yazo qum fa anzir tashi kai wa'azi kenan an yi umurce shi akan nimi yayi yayi wa'azi kenan yayi gargadi kenan wannan shi ke nuna cewa manzance shi sannan wa rabbaka fakabbir ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa rabbaka kuma dangance da abin da ya shahi al'amarin ubangijinka fakabbir ka girmama Allah subhanahu wataala ka girmama Allah subhanahu wataala wa rabbaka fakabbir sai ce wa thiyabaka fatahhir sannan abin da ya shahi tuhahinka kayanka fatahhir ka tsarkake su ko kuma ka kiraye shi da suna wa thiyabaka fatahhir dangance da abin da ya shahi zuciyarka da niyyarka ka tsarkake ta ko wani tafsiri yana yi wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake kayanka da ayyukanka gabaki daya daga duk abin da ke shirka ne ga Allah subhanahu wataala wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ambata wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi war rujza fahjur sannan dangance da abin da ya shahi guma kai sulata su uzza sumanata su wane ne fahjur ka kaurace musu ka nisance su ko kuma war rujza fahjur yani utrukil ma'siya kabar duk wani abin da yake saba ma Allah subhanahu wataala ne والرجز فهجر كني سنشا ابن ديكي سابوني الله سبحانه وتعالى وكما ابن ديكي قما كي اني سوا كني سنشيسو سنالك ولا تمن تستكثر كرد كرك ايكا تأيوكا دن كي بولي غا ابن جنكا ولا تمن تستكثر كرد كي ايكا تأيوكا dan kai gori ga Allah subhanahu wataala ai cewa ni nayi kaza mu muka yi kaza ni nayi wane ne wannan ba abinda ake bukata ba wal atu'allimuna Allah bidinikum to wannan duka jan hankali ne ake shiga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibtida'an sannan kuma zuwa gare mu wala tamnun tastakthir kenan kar da mutum la tud'if kar ka kallimka an tastakthira min alkhairi ka rika yawaita ayyuka na alheri dan kai gori wali rabbika fasbir game da abin da ya shahi al'amarin ubangijinka wajibi ne kai hakuri duk abin da zai same ka akan haraka Allah to kai hakuri wannan shine ja hankalin da Allah subhanahu wataala yake yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Muhammad da aka bashi aikin da aka bashi yana bukata a lallashe shi a bashi hakuri saboda aiki ne mai wahala fasbir li hukmi rabbika Allah ce kai hakuri game da hukuncin ubangijinka wasbi ayake cewa can fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kai hakuri kamar yadda manya daga cikin manzannin Allah suka yi hakuri ulul azmi wala tasta'jil lahum karra kama mutanen ka gaugawa ka bi su a hankali ka gargaɗe su ka musu wa'azi saboda wani al'amari ne wanda yana buƙatar juriya da haƙuri kai ne kake zaune da mutane lahiya lau duk inda kai ana yabanka sai ka fara wa'azin tauhidi akan aqida a kira mutane zuwa ga ɗayanta Allah subhanahu wataala a bar shirka a bar bid'a duk wanda yace zai kira akan waɗannan abubuwan guda biyu to ya kwana da sanin cewa al'umma ya tatsare shi kuma duk abin da bai tsammani sai ya ji da kunnen shi da kaga ana ɗauki ba ra'ayi da malami akan me akan aqida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matakin da mutanen garin Makka sai su wanke kafa su sha ruwa kowa girmama shi yake kafin a bashi annabta kowa ya yarda ba hamayya as-sadiqul amin mai gaskiya amintacce amma da yazo ya ce musu annabin Allah ne shi me ya faru rigima ta sahi daban ta rana daban ta dare daban ta mace daban haka akai ta dauki ba dadi saboda me saboda ya ce abauta wa Allah shi kadai suka ce mushi aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wai ya zai zo ya ce mutane abauta wa Allah ubangiji guda daya ta a bar sulata a bar su'uzza me yasa shi rigima da mutanen shi saboda ya ce abauta wa Allah subhanahu wataala to shi yasa tun farkon al'amari Allah yake cewa wa li rabbika game da abin da ya shahi al'amarin ubangijin ka fasbir kai haƙuri ai ij'al sabraka ala adhahum li wajhi rabbika ka sanya haƙurin da zaka yi dan neman yardan Allah subhanahu wataala ne to kaga anan kuma ita ma Khadija radiyallahu anha suka fara tattaunawa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya gani sai yake ce mata laqad khashitu ala nafsi kamar yanzu a cikin littafin Imam al-Bukhari kitabu bad'il wahyi fara wahayi da aka yi a gare shi yake cewa laqad khashitu ala nafsi yace naji wa kaina tsoro na shiga cikin halin furgici saboda abin da ya gani da kuma maganganun da aka zo aka ambata mishi kaga farkon abin da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga ta aka mishi iqra sai ce ma'ana bi qari ikara to yace ban iya karatu ya kama malaka jibril ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girgiza shi hatta balaga min al-jahd manzo Allah yace sai da naji wahala sai sake ni kuma yace mini iqra manzo Allah yace ma'ana bi qari to ko yace mishi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to kaga wannan al'amari mutun ya ga wata halitta ta daban haka abinda bai taba gani ba lokaci guda ya zo ya same shi wani abu ne wanda yake zai iya razana mutum sannan manzo Allah ya kama ya zo gida yake cewa zammiluni zammiluni kurihe ni aka rihe shi yake cewa laqad khashitu ala nafsi yace naji wa kaina tsoro aka abin da na gani a lokacin ita Khadija radiyallahu anha take cewa kalla tace a ha lan yukhziyaka Allah aw la yukhziyaka Allah abada Allah ba zai taba kunyatar da kai ba innaka latasilur rahim tace kai mutum ne mai sadar da zumunta mutum ne wanda ya san ya kamata mutum ne mai taimakawa gajiyayyu mutum ne mai fadan abin da yake na gaskiya baka taba yin ƙarya baka taba yin wane ne ba ta riga ambata mahasin ayyukan shi na alheri tace Allah bai kunyatar da irinka a lokaci yake ce mata shi hoga abin da ya gani wannan baiwar Allah anan take ta yi imani da shi babu zancen jayayya a ce mata ne da miji ana ta jayayya kullum ba irin miji wa sallallahu alaihi wasallam ba a rigima da shi babu zancen jayayya ko kuma yau ka zo ka mata ƙarya gobe ka mata ƙarya jibi ka mata ƙarya yanzu ga tare da ka zo ka faɗi wani abu ka ce to hiran baban wane dai sai a hankali la'alla yana yiwuwa sai an bincika ne sai an yi fatasabbatu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauwa yana bata wannan labari kai tsaye ta yi imani ta gaskanta shi ta yarda cewa shi annabin Allah ne ko ba ta tsaya a nan ba saboda jaruma ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana jin Khadija a cikin ranshi idan ya samu sarari na walwala na dukiya zai dauki kudi ya bada yace aje a sayo dabba azo a yanka ta a yanka a rarraba naman nan sai ya dauki wannan naman ya rarraba ma kawayen Khadija ita ta bar duniya wannan iya daga cikin kyawun zamantakewa da zaka yi da mutum wanda yake hatta a bakkai da kawayen shi ya kamata ka ganin kiman su ka duba wannan manzalla kiman kawayen Khadija ne yake ga kiman su ina ga ita kawayen ta fa bayan ta bar duniya ba da jibawa amma kuma har yanzu tana cikin zuciyar shi zai tuna da ita ya sayi dabba ya yanka ya yi sadaka ya kyautata zuwa ga kawayenta kamar da manzon Allah yake ambata iya daga cikin zumuntan da zaka kiyaye wa mahaifinka ka rika sadar da zumuntan abakan shi babanka iya da wani abokin shi ne wani abokin shi ne mamakka wacce kawatta ce to kai kula da zumuntan waɗannan mutanen koda mahaifinka ko mahaifiyarka san bar duniya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nan da Khadija saboda irin ta taka rawar azu a gani yani ta bada gudunmuwa ba na wasa ba a lokacin da aka yi ni a lokacin annabta lokacin da mutane kowa ya guje shi ita a lokacin tarun gumi abin gadangadan kuma taje take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai wani baffanta shine Warqatu ibn Nawfal tace mutun ne wanda yayi karatu tayi abin kirki a lokacin yake take cewa mutun ne wanda yake ya karanta shi ma abin da yake cikin abin at-taura da kaza ya san abin da ake cewa karatu sai ta doke shi suka tafi wajen Warqatu ibn Nawfal sai yake baiwa manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yake bashi labarin ta abin da ya faru da shi Warqatu ibn Nawfal yana bude baki sai yake cewa kai cona ina ma a ce ina cikin kuruciya ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ka a matsayin wanzo yace in baka kariya kariya wanzazza kariya yace ya laitani kuntu biha jaz'a yace ina ma a ce ina cikin kuruciya ta lokacin da mutanen garin Makka za su hudda ka haisu yukhrijuka qaumuka lokacin da za a kore ka tirsasa ka kai ka bar garin nan manzal a lokacin yake ce ma awa mukhrijiyahum yanzu kenan sai sun kore ni su hudda da garin nan Warqatu ibn Nawfal yake ce ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an mishi kiyayya kaga wannan ta taka rawar azu a gani wajen me harkan da ya shahi manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wata rana ana zaune manzo Allah yana ambata Khadija su Aisha suna zaune sai Aisha take cewa ya rasulullahi Allah ya maka masanya da ita wannan Khadija da yarinya budurwa wanda ita ce Aisha kenan ita kuma Khadija ai manzo Allah ya aure tana me tana bazawara yanzu Allah ya masanya maka da budurwa yar bana bakwai kaza 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 take ambata darajar da take da manzo Allah yake cewa Aisha kalla yace ina miki rantsuwa da Allah abin ba haka yake ba Allah bai masanya min wata mace ba wanda take Khadija kadu wata mutu ha ta mutu yake wadin haka amma mu anan yau namiji nawa zai ta yi hira saboda yana so misali zai aure wata mace sai zai samu matar shi a can ya ta heke ta ko tana gidan shi fa ta aiwa mishi diya sun yi alissafa amma la bai duba alfarma da mutuncin da zamantakewan da yake tsakanin shi da ita ka duba bayan ta mutu yake kare ta a gaban mu a gaban sauran matan take shi Aisha take cewa daga ran nan magana ta Khadija sai na tattara na sa ta a wani wuri na an kare tace ban sake daga maganar ta ba manzo Allah yake mata rantsuwa da Allah Allah bai masanya mun wata mata da ta yi Khadija ba saboda gudunmuwa da ta bada wanda kuma ko a yau duk macen da ta tsaya tsayin daka akan kula da gidanta da mijinta da diyanta da tarbiyantar da su da yin abin da ya kamata duk butulcin wannan mijin nata wallahi ko da a yanzu bai yi ba bai nuna cewa ba lalle wannan al'amarin ba karamar muhamma ba cike dauke da ita wallahi zuwa gaban rayuwa sai ya nuna haka nan kuma zai miki godiya akan haka nan dan haka mutun ya aikata alheri kamar yadda Hausa suke cewa shi aikin alheri baya ake jefa shi sai a tsince shi a gaba baya zaka jefa shi ka tsince shi a gaba sannan kuma a cikin rayuwar nan aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a baka san wa zai amfane ka ba kai dai kawai kai alheri to wannan mata ta baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya kwarai da gaske wanda kuma wannan iya daga cikin najahin da da'awar ta yi iya daga cikin abin da ya taimaka kiran ya samu karbuwa saboda hatta a cikin gidan shi ana bashi goyon baya akan abin shine malamin tafsiri da suka bada lokacin da aka zo tafsirin wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin matar annabi nuhu da matar annabi nuhu iya cikin annaban Allah da suka sha wahala wajen da'awa labisa fihim alf sanata illa 50 ama shekara 2050 yana wa'azi shekara 100 amma Allah da yake bada raskonan bayanin suwa suka yi imani sai ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba ho wasu mutane da suka imani da shi, mutane da suka imani da shi ɗan kaɗan ne daga cikin fashalin da'awar annabi Nuhu alayhi salatu wasalam akwai matar shi. Shi yana yi ita ko tana warwarewa? Yana yi tana warwarewa. Kai ko me da'awa a yau, idan ya zamanto abin da yake yi shi ya yi gabas, matar shi ta yi yamma, abin ba yanda zai yi wani tasiri. Mace tana taimakawa namiji akan tabbatar da manuhohin shi a cikin rayuwa, akan cin nasarar shi a cikin rayuwa. Ba ta zamanto ba anani, ta zamanto kawai kanta ta sani ko ƴan uwanta ta sani ko kaza ko kaza ko kaza. Idan kika lura yana sakaki akan ma abin da shi haƙƙin uwaye shi, ke kamata ki maido shi kan hanya. Idan kika lura ga wani abin da ya kamata a ce an yi shi kuma iya da daman da zai yi, ke kamata ki nuna mishi wannan hanya. Wannan ita ce zamantakewan da ya kamata mu kula da ita, ba ananiya ba. To wannan waɗannan matan take guda biyu, matar annabi Lot da matar annabi Nuhu, duka sun kafirce wa annabawan nasu. Allah ce sun kasance ƙarƙashin ta tahta abdaini, suna ƙarƙashin bayinmu guda biyu wanda su bayin namu managarta ne. Fa khanatahuma, amma su waɗannan matan take sai suka ha'inci waɗannan mazajen nasu da kuma su ne annabawan nan. Allah ya ce to ku tsaya ku ji. Falam yughniya anhu min Allah shay'a, wai ko kasancewar ta matar annabi Nuhu, kasancewar ta matar annabi Lot, wannan bai amfana musu komi ba a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wa qila dukhulan nar, za a ce musu gobe kiyama waɗannan mata take guda biyu, ku shiga gidan wuta tare da masu shiga. Kenan kowa aikin shi ne zai huda shi. To wannan Khadija radiyallahu anha ta taimaka akan abin da ya shahi da'awa, sannan kuma da tahiyar abin da ya shahi kiran mutane zuwa ga addinin musulunci, ta tsaya tsayin daka gurgurdan abin da Allah subhanahu wataala ya hore mata, na dukiya ne, na hankali ne, na tunani ne, na karfafawa ne, duka ta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka gana, ba ta yi kasa a gwiwa ba. Saboda ko duk yanda in waje ta maka zahi, in ya zamanto an ka shigo gidanka akwai dadi, to zaka ji abu akwai takhfifi, akwai sauki. Amma ya zamanto can bala'i nan bala'i, sai ga abin malam ba dama. Allah subhanahu wa ta'ala ya tawfiq. Yake cewa wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allah yake cewa fa idza nuqira, idan aka yi busa, fin naqur, a cikin kaho da za a yi busa a kai shi, fadhalika, wannan lokacin nan shine yawmin yaw, fadhalika yawmin, fadhalika yawma idhin yawmun asir, wannan ita ce rana wadda ta kasance mai tsanani, rana ce mai tsanani akan dukkan mutumin da ya bujirce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yace alal kafirina, akan kahurai, ghayru yasir, wallahi ranan nan rana ce wadda take ba mai sauki ba. Duk mutumin da ya zamanto bai bi Allah subhanahu wataala ba, ya mutu ya fasa ya tahi lahira akan wannan yanayi, to lalle tabbas ya je wa kanshi da tashin hankalin da baya iya tunkarin shi. Allah yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida. Yanzu waɗannan ayoyi daga aya ta 11 zuwa aya ta 30, يقول تبارك وتعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي انعم الله عليه. الله ينا القولن عذاباني اكن wannan kazamtacce, ko ya zamanto al-Walid ibn al-Mughira ko kuma ya zamanto Abu Jahl din ne, Allah yana alƙawalin azaba akan shi wannan mutumin bayan duk irin ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi a gare shi. Fa kafara bi an'umillahi, sai ya kafirce wa ni'imomin Allah, wa baddalaha kufran, ya masanya ni'imar Allah ta zamanto butulci ga Allah subhanahu wataala. Wa qabalaha bil juhudi bi ayati llahi, ya fuskanci ni'imar da Allah ya mishi da abin da ya shahi jayayya da musunta ayoyin Allah subhanahu wataala. Wa liftira'i alaiha, sannan kuma da kiran ƙarya akan ayoyin Allah. Sai yake cewa ai ayoyin ma na Allah, wa ja'alaha min qawlil bashar, yace ai maganganu ne na dan adam. وقد عدد الله عليه نعمه, zamu ji a cikin waɗannan ayoyi yanda Allah subhanahu wataala ya kidaya wa shi wannan bawan. Allah ya ce ni ne na ma kaza, ni na ma kaza, ni na ma kaza, amma kuma gashi kana ƙaryatawa da ayoyina. Shin Allah yake cewa zarni, Allah ya ce kyale ni, barni, karka damu kai. Wannan abi ake yi ana lallashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan matsiyatan gari, wanda duk lokacin da aka zo aka za a yi da'awa, to za ka samu sai an samu wasu akabira mujrimi, ha, wasu manyan gari wanda za ka ga mafi yawa dama su ne mujrimai, duk wani aikin ɓanna su suke yi. Sannan idan wani abu na da'awa ya zo, sai ka ga cewa su ne farkon waɗanda za su tunkara akan cewa su yi haɗa wannan da'awan nan. Illa man rahimu rabbuka, sai kaɗan daga cikin Allah ya rahama. كدوب متعنا النبي نوح فقال الملأ من قومه الملأ سواء الملأ النا سورة من ينجري وأنا دعيت جت سورة ما سكدي وأنا دعيت جت سورة ما سملك بس تك بين قصتيا بس هون الله يرحمه أشخاص توشيما أبند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفسكن تاكي نع من ينجري سك تاش سك تاد كران أنتي أكن تاب بس يردبا aka tada hankali shine lokacin da suka tada hankali suka tada hankali Allah yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zarni barni wa man khalaqtu barni da wanda na halicce shi wahidan shi kadai kamar yaya kharaja min batni ummihi wahdahu shi kadai ya fito daga cikin cikin mahaifiyar shi shi wannan da yake rigima kaga an nuna mashi asalin shi ko yayi hankali sannan kuma hutun wannan da yayi لا مال له ولا ولد له بيد دا بيد دوكيا بيد ونمطعي ثم رزقه الله سنة الله يأزر تايشي دمي شين الله يكي وجعلتو الله يكي نأزر تايشي له مالا ممدودا دوكيا ود تكسن تيمي يلوا كتن ديكي سمع عليك الفهرين يا دا كتن واباش كتن الله يباش shin Allah ya ce kyale ni da wanda na halice shi shi kadai sannan kuma shi kadai yazo babu arziki babu komi amma bayyana arzikin nan yazo waje altu na sanya mishi malin dukiya mamdudan dukiya mai yawa wannan dukiya mai yawa suka ce 1000 dinar wasu suka ce 100000 dinar wasu suka ce ai wasu garake ne da gonakai gare shi al'ayti halli Allah bashi arziki mai yawa wanda kuma a dalilin wannan arzikin nashi ne yake jijji da kai yake nema ya bujurcewa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya bujurcewa Allah Allah ya ce wa banina shuhuda Allah ya ce kuma ni ne wani arzuta shi da banina diya shuhudan wanda duk inda ya sa kafar shi diyan suna nan yake alfahari da su yake mutane nuna musu alfaharin cewa iya da diya wannan diyan wa bashi su Allah ana sai da su mulki yana bada su wani girma da daukaka da jijji da kai yana bada su duk wanda kaga ya aihu Allah ne bashi Allah ne bashi to Allah shi ya bashi wannan ya bashi dukiyar sannan kuma Allah ya ce waja'altu lahu malan mamduda ya ce wa banina shuhuda sannan kuma da diya wadanda suke shiga kowanne lokaci suna halarce kamar da mujahid yake cewa ai la yaghibuna ai huduran indahu suna kowane lokaci suna tare da shi la yusafiruna bit tijarati ba sa yin ma wani bulaguro na kasuwanci kowane lokaci yanda kasan kaman sarki in ya huto ai yana tare tare da me tawaga ko to haka wannan diyan nashi kuma duk inda zai tare sai kutsawa da shi wasu suka ce diya ya gare shi guda 15 zaratan samari wasu suka ce zaratan samari gare shi guda 10 duk inda zai keta a cikin garin Makka suna mara mushi baya sai yake jijji da kai kaga cewa ya wuce taba shi waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda Allah yake cewa da diya wanda suke ga suna halartattu kowanne lokaci Imam Qatada yake cewa diya ne guda 13 Imam Abdullah ibn Abbas yake cewa shi da Mujahid suka ce diya ne guda 10 al'ayati hal dai shi da Allah ya bayyana cewa ya bashi diya wanda wannan diyan kuma suna halarci duk inda wanda ya dora kawashi su ma suna nan Allah ya ce wa mahattu lahu sannan kuma Allah ya ce na shunhuda mishi dukiya kalan dukiya daban-daban tamhidan shunhudawa kin Allah bashi daman samun arziki kala daban-daban Allah ya ce summa sannan shi wannan bawon nan ya tsumau yana kwadayin an azid akan in kara mishi duke iya da ita sannan kuma har yanzu yana kwadayi Allah akan Allah ya kara mishi amma kuma gashi na hutu na hutu da Allah subhanahu wataala ta hanyar fada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma yatma'u an azid Allah ce kalla aha al'amarin ba haka yake ba innahu shi wannan bawan kana ya kasance li ayatina game da ayoyin mu anida ya kasance mai taurin kai ne taurin kai a ce mishi Allah ya ce wannan ba a bakin komai yake a wajen shi yana ga ma maganganun ma da ake hodi gaba ɗaya ba maganar Allah bace Allah ce sa'urhiquhu Allah ce zan wahaltar da shi sa'udan ta hanyar dora mishi hawa wani dutse da yake cikin wutar jahannama sai yazo ya kama zai hau in ya taba da hannun shi sai hannun ya shake zube in ya dora kaushi kaushi sai ta zube in ya daga kuma sai ya komo haka Allah zai taimaka shi wannan shine abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka fasarta haka sa'urhiquhu Allah yace zan wahaltar da shi su'udan zan wahaltar da shi ta hanyar azabtar da shi azaba mai tsanani kamar da Imam Mujahid yake cewa ai mashaqqatan min al'azab Allah zai tsanantar da azaba akan shi wannan al-Walid ibn al-Mughira Imam Qatada yake cewa sa'urhiquhu sa'uda ai Allah zai azabtar da shi azaban la rahata fihi babu hutu a cikin azabar shi wannan bawan Allah ya ce innahu fakkara wa qaddara wa ku san me yasa kafir cewa Allah bayan wadace abin da Allah ya ambata kawai koma ya gehe yayi kiskirin fakkara yayi dankin faqaddara sai kadarta abin da ya kadarta me ya kadarta Allah yake cewa innahu fakkara wa qaddara ku yayi kiskirin sai ya kadarta abin da ya kadarta Allah ce faqutila an tsine mishi albarka kaifa qaddara me yasa ya kadarta abin da ya kadartan nan summa qutila kuma an sake dai la'antar shi da tsine mishi albarka kaifa qaddara me yasa yayi tunani ya kadarta abin da ya kadarta summa qutila kaifa qaddara summa nazar sai sake dubin abubuwa haka summa abasa ya murtsike huska sannan kuma wa basar ya tamuke ta ai ya bata rai sannan kuma ya wa basara kuma ya tabar da huskar yani bayan in ka kalli huskar ka san an tamuke ta yani ta bata ya bata rai kuma sannan a cikin batarin ma kuma yayi wasu huskan ya mata wani alamu na cewa ya shiga cikin wani hali na jijji da kai da nuna cewa shi ba wasa bane duka ba hudu ba me yasa aka tsine mishi anan bayanin yana gaba Allah yake cewa thumma adbara sannan ya juya baya game da ayoyin Allah wastakbara yayi girman kai fa qala yake cewa in hadha illa sihrun yu'sar wannan abin da ake karanta muku ba komi bane ba yace illa sihrun face sihiri ne wanda yu'sar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nakalto shi yayi shi ma daga wasu mutane sihiri ne wanda aka ciro shi daga wajen wasu mutane aka koyo shi daga wajen wasu mutane in hadha illa qawlul bashar kaji magana innahu fakkara wa qaddara yayi tunani game da qur'ani sai ya kadarta me ya kadarta in hadha illa qawlul bashar yace ai wannan qur'anin ba komi bane ba face magana ce ta dan adam cewa qur'ani maganar dan adam ce shi yasa Allah yace faqutila kaifa qaddara an tsine mishi me yasa yayi irin wannan kadarta abu haka yayi irin wannan tunani summa qutila aka sake la'antar shi kaifa qaddara summa nazar ya sake dubin abin kuma yake cewa summa abasa wa basar ya murtsike huskar shi ya tamuke ta summa adbara ya juya baya wastakbara yayi girman kai yake cewa in hadha illa sihrun kawai ba komai bane ake karanta mutane sihiri ne wanda aka karanto shi daga wasu mutane sai yace in hadha illa qawlul bashar wannan magana ce ta dan adam shi qur'ani Allah ce sa uslihi saqar ba haka yi hudi ba yace wannan qur'anin magana mutunci alhali mun san qur'ani kalamullahi alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ce daga Allah take kuma zuwa gare shi za ta koma to amma shi ya kadarta ce ai wannan magana ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke cewa wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce kai qur'anin ba wani abu ne suka ai ta tsinniyoyin mutanen harko ne aka rubuta ko yake rubutawa fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ake mishi imla'i ake mai shibta yake rubutawa sahiya da yamma sun fadi maganganu da yawa an ce qaulu sha'ir bokanci ne sihiri ne waka ne kaza ne kaza ne Allah ya ce wannan al-Walid ibn al-Mughira sa uslihi saqar Allah ya ce tabbas zan sanya shi wutar saqara Allah zai sa shi wutar saqar shine al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi ahadu ru'asai Quraysh la'anahu Allah al-Hafiz ibn Kathir yake cewa ɗaya daga cikin jagororin Qurayshawa yace Allah ya la'ance shi wa kana min khabarihi fi hadha ya daga cikin labarin shi shi al-Walid ibn al-Mughira inna Abdullah ibn Abbas yake cewa dakhala al-Walid ibn al-Mughira ala Abi Bakr ibn Abi Quhafa fas'alahu an al-Qur'an shi al-Walid ibn al-Mughira ya shigo wajen Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sai tambaye shi akan al-Qur'anin nan saboda shi Abu Bakar a cikin garin Makka ba mutane bane wanda suke arazir na badiyar ra'ayi ba mutane bane ɗan kucuku babu yani mutane ne masu girma a lokacin da ake jahiliya ba an san su wane ne su mutum ne wanda Allah ya bashi dukiya kuma yana tallafawa al'umma kamar mutum ne da ake cewa in wa talakawa duk wani mai bukata zai zo sannan kuma za a biya mashi bukatar shi gurgudan hali to daga kaga irin waɗannan mutane kuma da su da manyan gari dole ayi dole a zamanto ana sauraron juna sai al-Walid ibn al-Mughira ya zo wajen Abu Bakar sai yake ce mishi yana tambaye shi akan Qur'ani falamma akhbarahu lokacin da Abu Bakar ya ba ma al-Walid ibn al-Mughira labarin Qur'anin ga yanda yake ai kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kharaja ala quraish fa qala sai ya huto wajen Qurayshawa shi al-Walid ibn al-Mughira sai yake ce musu yace ya ajaban lima yaqulu ibn abi kabasha yace ya abun mamakin abinda ibn abi kabasha yake ammatawa suna nihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace fa wallahi shi al-walid kin hoye ke fadi yace ina muku rantsuwa da allah ba mun ce waka bace ba mun ce sihiri ne mun ce wai ma huwa bi shi'rin wala bi sihrin wala bi hadhin min al-junun yace wallahi ba waka bace wallahi ba sihiri bane wallahi ba hauka bane wa inna qawlahu la min kalamillahi ai maganar nan tashi ta daga cikin maganar Allah tana cikin maganar wa Allah anan al-Walid ibn al-Mughira ya kama hanya mi ya kama hanya musulunta dai bai musulunta ba amma ya kama hanya su kuma su ne akabira mujrimi ha su ne kusoshi na tsiya a cikin garin Makka da ya hoto da ya hodi wa Quraysh haka فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا لوكacin da wani kaso a cikin Quraysh suka ji wannan manya-manya suka ce wallahi la in saba al-Walid muna rantsuwa da abinda muka yarda muke bautawa kana san rantsuwa da Allah a lokacin tunda sai yarda Allah matsalar su shirka da kaza da sauransu suka ce in al-Walid ibn al-Mughira ya bar addinin uwa da kakanni kenan in yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce wallahi tabbas Qurayshawa gaba ɗaya bin shi za su saboda mutumin da yake jagora ne in ya musulunta bai zuwa shi kadai me yasa wace matsala ta sa aka nemi a kori Abu Bakar daga cikin garin Makka a lokacin da ya musulunta mutane suke taruwa yana karantar da su saboda mutum ne dama mai jama'a eh ko da baka musulunta ba lalla dan imani saboda kwadan abin da yake hannun shi na duniya ma za ka zo har akai matakin da kuma Allah zai jefa imani a cikin zuciyarka ai gaba to haka suka ce in hu al-Walid ibn al-Mughira ya musulunta fa an kare kenan dole a san yanda za a yi a tare shi falamma sami'a bidhalika Abu Jahl ibn Hisham matsiyacin lokacin da Abu Jahl ya samu labari ai hoga abin da aka yi قال سيكي تشيوا أنا والله أكفيكم شأنكم يتشي كوكا كنت دهان كنوك والله نكدنا إشيش كينا شيء سنباكير چند زيمي زي الله أكفيكم شأنه نا إشيكو أكايش ياليش كبرندش كما تشي مطالع كذا ونيسو تشي كبرند ونا مطالع فانطلق سي أبو جهلتي حتى دخل عليه ببيته سي دي جيش جدان أبو الوليد فقال للوليد سيكي تشيو الوليد ابن المغيرة alam tara ba ni labari mana ya kai walid ila qaumika zuwa ga mutanenka kad jama'u laka sadaqa ai mutane sana su hada maka sadaqa fa qala sai al-walid ibn al-mughira sai yake cewa alastu aktharuhum malan wa walada yoni za a gwada ma kudi a garin makka ko ni za a gwada ma diya yoni me ni hada mun sadaqa ni za a ba sadaqa sai yake hadin haka kaga me yayi mushi kuntulo shi ne da wani abin da yana ga kamar in akai an walakantar da shi Abu Jahl ba karamin makili bane ba fa qala Abu Jahl sai Abu Jahl yake cewa ay yatahaddathuna annaka innama tadkhulu ala ibn abi quhafa litusiba min ta'amihi. Aka ce anan ana hada maka sadakawa, sai yake cewa ni za a hada maka sadaka, yace bakar labari ai mutane garin maka gaba daya kwasa. Aka ce in ka je gidan Abubakar ai kwalamin tuwo ne kake zuwa gidan shi. Yanzu kamar ka dauki wani mutum wanda kadan akwai mutum kusan 100 suna cin abinci karkashin shi, a ce zo gidan wani da yake zuwa ai kwalama ce yake zuwa ko kudin abinci ne yake zuwa. Kuma a jahiliya kaga akwai matsala. Sai yake cewa ai abinda mutane suke faɗi kenan, litusiba min ta'amihi. Fa qala al-Walid, sai al-Walid ibn Mughira yake cewa aqad tahdusu bihi aw tuhaddisu bihi ashirati, yanzu famina suna wannan magana a kaina. Fala wallahi, sai yace ina rantsuwa da Allah, shi al-Walid din yace la aqrab, daga yau bazan kusanci ibn abi quhafa ta ba, bazan sake kusantar Abdullah ibn abi quhafa ba, wanda shine Abubakar Siddiq, wala umara wala ibn abi kabasha, ko kuma Umar ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bazan kara kusantar kodai a cikin su ba. Wama qawluhu illa sihrun yu'sar, kai maganan ma da yake hodi sihiri ne wanda ya samo shi daga wajen wani. Ya kuma ko bai kuma ba, ya kuma aiki ya kuma sabo. To kaga Abu Jahl makirci, kaga ba wanda ya hira haka, amma shi da yazo yace ku bar ni da shi, amma ga makircin da yaje kulla kuma yana zuwa sai so samu shi wurin da dole ya so su kai tsaye, sai ya nuna cewa ai daga yau ba zai sake tunkara Abubakar ba ko Umar ko kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To daga lokacin shine Abu Jahl yake ambata cewa ai Qur'anin ma sihiri ne, kaza 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 ne, shine Allah sai safkar zarni kyaleni wa man khalaqtu wahida, da wanda na halicce shi ne kadai, har zuwa inda Allah yake cewa la tubqi wala tazar, lokacin Allah zai jewa shi ta jahannama. Ina ga lokacin ya kare nan, ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan waɗannan ayoyi, Allah ya rammuka komo ranar Asabar kenan akan su da zamu komo, sannan kuma sai mu dasa mu yi gaba. Fatan mu abinda muka jin aiki Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko aikatawa, na bari kuma Allah ba mu iko bari. Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa ayyukanmu na alheri da muke gabatarwa, Allah ya amsa mana azumi da muke a cikin wannan wata, dukkan wasu ayyuka na ibada da waɗanda suke bayyane da waɗanda suke koye, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa su a gare mu. A takarda aka rubuto jiya tambayar ta fari ban gane ba me take ni, amma tambaya ta biyu shin ya halatta mutum ya raba dukiyar shi gaba daya kafin ya rasu, baya halatta mutum ya raba dukiyar shi gaba daya kafin ya rasu? Wannan yazo a cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, lokacin da yake cewa ya rasulullahi ina da dukiya da yawa, sannan kuma wala yarisuni illa ibnati, ba mai cin gado na sai iyata, yace yana nema yayi sadaka da dukiyar, yake ta afa atasaddaqu bi thuluthay mali, zai iya raba dukiyar kashi uku in yi sadaka da kashi biyu in bar mata kashi daya? Manzala ce mishi a'a, yace afa atasaddaqu bi shatari mali, shin zai iya raba dukiyar kashi biyu in yi sadaka da rabi in bar mata rabi? Manzala yace a'a. Yace afa atasaddaqu bi thuluthi mali, shin zan iya raba dukiyar kashi uku in doki kashi daya in yi sadaka in bar mata kashi biyu? Manzala yake cewa as-thuluthu was-thuluthu kathir, yace kashi daya cikin ukun dukiya shi ma fa da yawa. Anan manzala sai yake ce mishi innaka ka sani kai Sa'ad, ka bar iyalinka a cikin halin wadata shine mafi alheri akan ka bar su talakawa yatakaffafuna an-nasa, su rika roƙon mutane. Kenan kaga anan idan muka dauka baya halatta mutun ya raba mi, ya raba dukiyar shi gabaki daya, wannan mutanen su ma suna da haƙƙi a ciki, dole ka bar musu wani kaso wanda zai zamanto gado ne a gare su. Sannan tambaya ta biyu, shin ya halatta mutun ya raba dukiyar misali ga magadan shi, ya ba wani kaza ya ba wani kaza, kamar ana samu wasu suna kana ya fuskanci za a yi rigima, akwai wani mutun da na sani ka hanyar su haka yi, ya dauki abubuwa gaba ɗaya kadarorin ya rarraba ga kowa, amma fa bai hana ba kuma da ya mutu sai aka rikice aka ta rigima mallam abin da ya gudu sai da ya faru. kuma dama shi ma ya kauce wa hanyar addini ya kauce wa shari'a dan shari'a bata yarda mutun ya raba dukiya bata zama gado sai an samu mutuwan wanda za a gada dole sai ya mutu sannan sharadi na biyu sai an samu rayuwar wanda zai yi gado a lokacin da wanda za a gadan ya mutu koda daidai da minti 1 ne misali a ce uba ya mutu yanzu bayan shi da minti 1 sai dan shi 1 ya mutu to yanzu aka zo raban gado wannan dan da ya mutu bayan minti 1 da rasuwar uban wannan minti 1 da ya rayu bayan mutu uban shi ya dora cewa dole sai ya ci gado aka zo rabo sai an raba da shi tsaf in ya so in iya da iya ko su uwaye ko wane ne su ja in kuma babu hallo a komo abin da ya sha wanda zai kamata su doka a zo a raba tsakaninsu kenan dole sai wanda za a gada ya mutu tukun za a hiran gado sannan kuma dole sai ya zamanto wanda zai yi gado ya zamanto a raye yake misali a ce danka ne ya mutu yanzu yanzu bayan shi da awa ɗaya kuma sai kai ka zo ka mutu to yanzu idan aka zo raban gadanka da za a yi wannan dan naka da ya riga ya mutu da awa ɗaya baya cikin gadanka saboda shi ya mutu kafin kai da za a gada kai mi kafin ka mutu sannan kuma abu na uku dole sai an samu dukiyar da ita ce za a gada kenan baya halatta mutum ya raba gado ko kuma ba a kira shi gado ba ya raba dukiyar shi a ce ya raba su tun yana rayi sai dai kai abubuwa na ihsani na kyautata wa diyanka kuma kama kowa misali kama wannan gida kama wacce gida kama wannan kana iya yi amma ba ka raba gado ba wannan baya halatta to tambayar dai kuma ban san ba ma'anar nata bi hutu hiri ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kana insha Allah karatu hiranan ranar asabar